zazzage wakoki da kuka fi so da DJ mixes a dundohausa.com.
Gata da hasken fata kallon shigan gaban mota a insta na fara ganin ta tunda na ganta na foda kana da choko ba foda ina ta like for smarta dan ta yi kyau a jibota ina same ta na huta. I'm not your fan but your lover.
So the DJ mixes are dundohausa.com.
Kitema kaki amsawa kauna ne na baki yar gata. Kitema kaki amsawa danni dai gaskiya kina burgeni in kin sako kallabi ina tafiya hankali. Gaskiya ina bayyani in kin sako kallabi ina tafiya hankali to ki tausaya da halala ni soyayya nake nema ko me kin ce zai to ki taimaka da halala ni soyayya nake nema ko me kin ce zai.
Zazzage wakoki da kuka fi so da DJ mixes a dundohausa.com.
Kama ce nai sura ba kuma a ciwa kina ni dai buri na ki gane cewa ni mai son ki ne. Kama ce nai sura ba kuma a ciwa kina ni dai buri na ki gane cewa ni mai son ki ne. Dan ni dai gaskiya kina burge ni in kin sako kallabi ina tafiya hankali. Gaskiya kina burgeni in kin sako kallabi ina tafiya hankali.
Zazzage wakoki da kuka fi so da DJ mixes a dundohausa.com.
I love you baby, soyayya mu har abada. I love you baby, sarauniya baby. I love you baby, soyayya mu har abada. Na samu iya kyakkyawa duba yarin ya san kowa. Kina baiwa amana, amana zuciyata. Mama used to tell me, when you find a good girl, don't you ever let it go. No, no, no. Ajiya ki ganta, tace sarauniyata. Ai, bimbiyata, nanano na zuciyata. Wanna show her to the world, tell everyone of our love. Our love is here to stay. is love and every word another water soon either husky can be out of sake so yeah muharavada cool another water soon be in a husky can be out of sake so yeah muharavada I love you baby Saronia baby I love you baby so yeah muharavada I love you baby Saronia baby So yeah, yeah, more of a dad. So remember how you used to play under the waiver, under the waiver. You remember how you used to
dance Zazegi wa kuki da kukafiso da DJ mixes a Ndungu Hamza
Cause I'm a savage.
zazzage wakoki da kuka fi so da DJ Mixes a ndundohausa.com.